Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari da lafiya. Yau ranar Asabar 8 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma'a, Rasha ta mayar da hankali wajen kai hare-hare a yankin Zaporozhia, ɗaya daga cikin yankuna hudu na gabashin Ukraine da ta kwace. Gwamnatin yankin Zaporozhia na ƙasar Ukraine ya bayyana cewa dakarun ƙasar Rasha sun sake harba wasu makamai masu linzami a babban birnin kasar a ranar Juma'a, inda a karan farko suka yi amfani da jiragen sama marasa matuki kirar Shahid 136 da Iran ke kerawa. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na makami mai linzamin da aka kai kan wasu gidaje a birnin Zaporozhye ya kai 12. A wasu yankunan da Moscow ta mamaye, ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da cewa karanta sun daƙile ci gaban yukiran na kusa da birnin Liman, tare da kwato wasu yankuna uku a wasu wurare a gabashin yankin Donetsk. Ma'aikatar ta ce sojojin na Rasha sun kuma hana sojojin Ukraine zuwa wasu ƙauyukan yankin Kherson. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Afirka CDC da ke birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha za ta buɗe ƙofa a cikin 'yan watanni masu zuwa. Wannan aikin da ya jawo cece-kuce, misali ɗaya kenan na ƙaruwar zuba jarin da ƙasar China ke yi a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka tun bayan barkewar annoba, yayin da take gina abin da manzarta da Beijing ke kira hanyar lafiya. Dalilan da suka sa ƙasar China ke zuba jari a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka a cewar masana sun haɗa da muradin ƙara ƙarfinta Afirka, yayin da take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya wajen yin tasiri a nahiyar da neman kasuwannin sayar da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya, da kuma ƙarfafa matsayarta ga hukumomi na ƙasa da ƙasa kamar hukumar lafiya ta duniya WHO. Wasu masu sukan lamiri sun yi kashedin kan wasu dalilai masu dama kamar samun damar albarkatun ƙasa da tagomashin siyasa har ma da na leƙen asiri. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma bayan ƙarewar wa'adin zaman gidan yari da aka yanke masa kan laifin cin zarafi a kotu, kamar yadda ma'aikatar gwamnati ta bayyana a ranar Juma'a. A shekarar ta gabata ne aka yanke wa Zuma hukuncin watanni 15 bayan ya yi watsi da umarnin ba da haɗin kai kan wani binciken cin hanci da rashawa da ake yi. Ya miƙa kansa ne a ranar 7 ga watan Yulin shekarar ta gabata don fara hukuncin ɗaurin, lamarin da ya haifar da tashin hankali mafi muni da Afirka ta Kudu ta taɓa fuskanta a tsawon shekaru, yayin da magoya bayansa da suka fusata suka fantsama kan tituna. Gidauniyar Jacob Zuma ta bayyana wani saƙo da ta wallafa a shafinta na Twitter cewa shugaba Zuma yanzu mutum ne mai ƴanci. Jiya Juma'a, Iran ta ce wani bincike da aka yi kan mutuwar Mahsa Amini ya gano cewa ta mutu ne saboda rashin lafiya maimakon yadda aka faɗi ta hanyar yi mata dukan tsiya da ta haifar da zanga-zanga makonni uku. Amini, mai shekaru 22, ta rasu ne ranar 16 ga watan Satumba, kwanaki uku bayan da ta faɗa cikin suma, bayan da jami'an 'yan sanda masu kula da ɗa'a suka kama ta a birnin Tehran bisa zargin ta keta ƙa'idojin shigar mata na Jamhuriyar Musulunci. Fusata da aka yi kan mutuwarta ya haifar da zanga-zanga mafi girma a Iran cikin kusan shekaru uku, da kuma murƙushe masu zanga-zanga da aka kashe da dama, tare da kama wasu masu yawa. Duk da cewa jami'an tsaro na amfani da magan makamai, zanga-zangar da mata ke jagoranta ta ci gaba, ta yi tsawon dare 21.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
This is my Ramadan. Wallahi, my head is go dry like it's just Hamadan. Man, this nigga, wallahi, jumping gurara down. Now you want to spoil my own blues with your raga job? Me, I put a bar cause I'm here to win. And my balls get spooky, yeah, Halloween. Thinking that a brain box, picturing my past the green. Across the green gravels where my grass grows green. I surpass mediocres, wallahi, call me your baller. Nigga, wallahi, the lahi, naranga, sakirang Allah. Wallahi, wallahi, ta'ala. Like it's a kick a lot with the balada balaki come balaki lean the chunka. A speak ball, adventurous phenomenology, rhapsodized reality, verbalizing my consciousness. My life is like an open book, you can reach on my pages. I pour like a lion and you don't wanna read the changes they say. Life is sweet, but I think it's sour. Samia, my life is adventurous like chronicles. Nania, yeah, I'm in the project, I'm proud of sipping champagne. Yeah, baba, na chip by the tozo ni na ke kaman sania. Red like Gwanda. Me, I'm on a fast lane, sorta like a Honda. Google this verse, it can never be blunder. Nini, lyrical Kung Fu Panda. I was born with the crowd, Kamanza Kara. No shake a kajika, mar block, inchi tara. Nini, man of the house, Banna Bara. Wallahi, Nachemaka, Baba Banna Bara, Bara. Alam baran ni kambana, chadam padam banna, pada abanda banna, aikata, koka dampa. Ya ubangiji kai ne mai runduna harba nake da baiti kamar anye ne da bandiga na shigo kai ta garin Lagos na zo a nuna musu swag ba wannan swag din tana zuwa a terabyte bigger than gigabyte giving this mic the biggest they say life is sweet but I think it's sour Samia my life is adventurous like chronicles Nania yeah I'm in the project I'm proud of sipping champagne ya baba na ke ba da tozo ni nake kaman sadia Anything I do that it talks, then I saw to do not many ears, shan't see the fog. Anything I do that it talks, then I saw to do not many ears, shan't see the fog. In about the quickly tana bendiga, now my future glow like a denuga, to kazalika, like a hananga. When you see me come and come and capita, I need a babanyaru, come on Jupiter, I need a likita, I need a lyrica. Now my shit is really getting physical. Hey, loyal, fine girls and lawyer. Now she go with a motor, Nagayari ya the moga, Nima take it on soda, Nibana haka the pota, send a team with a colleague, Tanagani come in the coca. Anything I do that it talks, and I saw some Luna many ears, shanty the fog.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ta ci lafiya
lafiya galau alheri
mun same ku lafiya
lafiya limi an dawo hutu lafiya
eh hutun jaki hutun jaki da kaka hutu sola shi hutu
gaskiya to ya buki kuma
so an kammala lafiya ba sha Allah an yi buki lafiya mun buku
eh kun buku
mun buku ba daga ba
Allah ba da zaman lafiya.
Wai ni aka ce wani ina san rawa kamar mazari ba.
Iko Allah.
Ashe wannan san rawa ma dama take samu. Lende
da yake yazo naki yazo kai.
Ina na samu zarafi.
Ina.
Ina na samu zarafi.
Gashi da har yanzu lalle bai goge hannun ku ba.
Gashi da nake ta kana ganin mu nan mun ci lalle.
Allah sarki.
Ah Zainab ta wuce da mijinta Mississippi nan yake da zama.
Okay.
Salaman to muna fa addu'a ma salaman da Zainab Allah ba su zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin subba amin.
Da waɗanda suka zo gida da nesa Allah ya maida su gidaje su lafiya. Akwai waɗanda har yanzu dai ba su koma ba.
Allah sarki.
Babban wanmu da dai to muna fata Allah zai kai dukkan su lafiya shugaban
dare
kan Ekwa Reverend Dr. Panya baba da matarsa. Allah ya sa sun isa gida lafiya.
Amin, amin, summa amin.
Matarsa Na'omi, to muna godiya kwarai da gaske domin karamci baba.
Sai kuma yau, sai kuma bayan wata da watanni ko shekara.
Ai shine.
Gadi gaki.
Ai gani ga ka baba.
Eh sunan wani film. Wai gadi gaka.
Kuma gashi a cikin studio ga Julie.
Ga Julie haka.
Ai shine ga Julie. Karan farko kenan Julie take mana recording cikin shekaru.
Haka. Yanzu ta daina daga mana hannu daga nesa.
Yau da tana daga mana hannu daga nesa. Yau sai ka buga Julie.
Allah sarki.
Ido da ganin ido. To Allah ya kara mana ci gaba, Allah ba mu zaman lafiya, Allah ya kara mana nisan kwana, Allah ya
kuma yi
mana jagora a cikin wannan aiki.
Amin summa amin.
Sa mu gama da jama'a lafiya.
Amin summa amin.
Muna kuma godiya da karamci ga dukkan waɗanda suka aika mana sakonnin gaisuwa da fata alheri.
Amin.
To na san yana kuma ina godiya domin dafa mun da kai.
Kwarai ku ai murta lama dama. Kin ji da labarin wani dan Ghana. Nace hefa.
Ramu kai ma karama kada
ji da kwarai ku.
Kai ma karama.
Ai za ai haka da gaba.
Yawa, mun gode kwarai da gaske. To baba, kamar da kake jin a wannan waka, wannan mawaki yau muka ya bakunci wannan zaure daga Nigeria. Muka ci aka tambaye shi menene sunan shi. Ai baba menene
Mr. Lyrical.
Da ku wanda
ai sunan nan mallan sai
mai karo da roka ne.
Eh mai karo da karo da aradu da menene.
Ana ce lalle kan
sunan Dr. Smith.
Awa ka baki mai ita tafi dadi zuwa an ji ba kadan zamu ji hirarsa kashin farko na dogo hirar da suka yi da wakilin Mubaraka Bashir. To amma kafin nan bari mu fara mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci, zamu faro ne da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu Kaurin Namoda, baban Abdul Samad ko. To yace yana gaida mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo Kaurin Namoda da Honorable Abdullahi Yahaya, sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara, sai Engineer Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afan da Alhaji Lawali Dan Ade, sai Malam Tsoho mai wankin hula Kaurin Namoda da Bello Dan Malami mai yankan farci, sai Ado Salati Goma ga Annabi da Usaini Dan Gote Karasuwa, sai Malam Abu Kaura da Tijjani mai takalmi magizawa, sai Falalu mai Kabit. To Kabit kenan?
Kabit
dai Kabit yace da kujera ne sai nake irin cupboard ne ma yake ce
babo. Ni kuma na dauka carpet da ake shefuda kasa da kujeru yake sai da.
Aha, to kila. Amma dai kuma mai dai yace carpet ni dai ta nake irin abin da ake dankin nan ne na kujeru na gidan amarya. To ko ma menene dai?
Ya ji gaisuwarsa.
Abin zama ne a gidan baba. Ko ma menene ya ji binci kayayyakin cikin gida. Sai chairman Abdo Masinjan GTC Kaurin Namoda da Abubakar Sabiu Sabuwa, da fatar an waye gari lafiya.
To yau gaisuwar a bare huce ko kuma jirgi a bare huce zai sauka ne a babban birnin kasar Burkina Faso, wato Wagadugu kenan, duk da cewa dai abubuwa sun faru na juyin mulki da aka yi, amma shugaban hukumar Hausa na kasar Burkina Faso da kuma zango a Wagadugu da ake kira Abdulrahman Nagarba yace yana mika gaisuwan abaryar huce ta musamman da fatan alheri zuwa ga sarakuna na zangwanni na kasar Burkina Faso, kama daga birnin Wagadugu, Putinga, Kaya, Kancari, Fadar Gurma, Makoyi, Namuni, Pama, Bobo de la Soda sauransu. Sannan yace yana mika gaisuwa zuwa ga Malam Amadu Nana da Alhaji Coach Isa Kano da Alhaji Abdulsalam Saluhu Gada, sai kuma Alhaji Tahiru Araga da Alhaji Abubakar Bazanfare da Malam Ibrahim Sise. Yace yana gaida Alhaji Bature Audu Dan Husaini da Alhaji Hassan Murno da kuma Alhaji Bawa Dan Trader, sai kuma Liman Tahiru Dan Kambali. har ila yau a can birnin Wagadugudin Malam Muhammad Sani wanda ke zaune a birnin New York wanda aka fi sani da Sani Aro yace yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Bawo dan Tireda wato limamin Zango kenan da Baba Hassan na Bako da Alhaji Udu sai kuma Mamman Dogo da Baba Kifer da Sarkin Zango Jibrin da Sarki Dan Ladi da kuma Amadu Bazanfare da Alhaji Bature da kuma kanwansa Hajiya Afiruwa sannan yace yana gaida shugaban hukumar Hausa a kasar Burkina Faso da ake kira Abdulrahman na Garba na gaida wato Asama'u Maikeri a nan zangon Wagadugu a can Burkina Faso da fatan san tashi lafiya.
To baba kamar yadda ake fada kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Sadi Dauda Baturiya dake jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Yace yana so a mika mishi sakon gaisuwarsa da sada zumunci ga Sani Umar na Liliya Makuku da Aliko Usman da Magaram da Abdulrahman Muntak na Ibi Niger sai Gambo MKK da Ibrahim SD Kusfa sai Alhaji Ali Abdullahi Durun Baga da Bako Umar Kandilwa Bukar da Kinunu Sani Yunusari sai Alhaji Maihula Askira da Usman da Umar Musa Bokesi sai Alhaji Mai Kwai Baban Gida da Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida sai Ahmed Salisu DW Hausa da Iliyasu Ibrahim Kedi Dambushiya. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Shehu Adamu Rijau da Kaka Mai Yadi da Masak da Sani Muhammad Chindu da Kadora Digaga Dan Fulani sai Yusuf Chimba Niger State jihar Niger kina da Abdullahi Bala Birnawa da Muhammad Mahmud Gagiya sai amininsa Ya'u Ihaya Baturiya sai kuma Hamidu Kalalaguwa daga Jamhuriyar Nijar da fatar an tashi lafiya.
Bin ciga ciki kamar an dinka da musalla amma nan mu sake ciki kamar mus ba'u da wasila Allah ne yake musira ya ba su batan basira kidi 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 wallahi tallaki buga mu suke kamar masi mu gyara gaba saboda gaba don a cigaba sai da truth for the time sai da truth for the time.
Baba kamar yadda muka ce wannan fitaccen mawaki irin naku na zamani
gaskiya da lyrica
lyrica ya ce wannan zaure sabili da haka waka baki mai ita ta fi dadi zamu bari ya gabatar da kansa wannan hira da suka yi da wakilin mu Baraka Bashir.
Sunana Lyrical Dr. Smith aka mai gure da Aradu aka mai karo da roka aka mai wanka a dantan su.
To ya aka ka samu wannan inkiya haka?
Sai duniyar mu aiki ne da haka ife ta duniya yake aka waki a kai. Wannan ki fita kina fita a duniyar kuma sai ki nema duk aikin da zaki yi sai saki ci abinci to wannan aiki ne da aka tsoro ne da shi lokacin da aka ife ni.
To ya akai aka tsunduma a waka?
To ke sa abu dai shine a duniya idan Allah ya hada ka da abu ko ba haka ba ko ya kai in ka so ka fi dama ka fi hagu dole ka sai ka fadi a ciki.
Haka ne.
Lokacin da nake karami a lokacin yawo muke dan buga dan gwangwan kin sai inda yara suke yawo suke ana dan buga ana rawa ana dan tafiya kamar da ake buga mandiri kin ga ni yawo haka nake ana dan buga ana yawo ana yara suna taro ana dan buga idan yamma yayi haka sai a fara buga mutane su taro ana rawa a lokacin shi ne na dan develop interesting ina dan jin waƙoƙin mutane haka nan. Na dan ji wasu bisani suke yi suke a kasan waje da wani suke a Najeriya gaba ɗaya nake jin su da na zo na ji tun da dai zan ji waƙoƙin mutanen nan gaba ɗaya ta wasted in time ina ina jin su me zai fa a ce ni ma iya nawa ko ba haka ba. Shi na zauna yi nake to abin da za a yi to a shiga studio kawai ba wani abu kawai na zo lokacin a yi ba wani studio da ya yi suke yanzu. Kawai sai na zan zauna kawai a ɗan yawon su ɗan rikodin ɗan kawai da baki ana ɗan su ba ana buga ɗan drum kawai. To inda na zo sai na zo nan ce to sai wani abokina ya zai ce tun da kai kana wannan abun kuma gani yana da studio a gida mu je mana a yi maka wani ɗan buga mu gani. So inda na je na yi kuma ana yi asalin sakin san saboda radio friendly waƙoƙi ya kamata a yi mintin kawai ɗan mintunan su ɗan sauka kaɗan a ce ko wasu minti uku ko
ba tsayi
karfi sai ni da niji ne shiga studio minti 8 na yin da ba ina taba wani
abugun farko
bugun farko kai minti 8 na yin ce to kaji da aka dawo radio kuma ban samu ga saboda ai tsayi sai in sun buga kadan hard toy verse 1 din kai da dan cross din grace shiri a hankali a hankali shi ne zo ne ya girma a cikin da na samu kaina cikin kira
muna batun shekara nawa daga fara waka
a shekara ya tun lokacin shedan na dan kawai
shekara nawa kenan
eh ta ai yawun ya jima tun lokacin ina yaro ya bar shaka
to ba san a faɗi shekarun
eh ya bar kaza gashi
hip hop kake yi ko ko nanayi
to ainihin hip hop nake yi
to tun da ka faro waka wani irin kalubale aka tarar a hanya kono a kiza ta ga nan labarin
kin san ita duniyan gaba daya akwai abubuwa da dole ka fuskanci wannan kalubale ko da kai ko ka ci ko kasu kuma ka kuma ya kofar din da dan arewan mu a arewancin Najeriya kuma ban ma kin ga ita hip hop din nan ba wai sa kai ake yi ba wai a taimaka gona ba amma kin ga nanaye ya ba wani su mace kika mutun yaje buga wani aure kai a bashi wani kyautan da ba ka taba gani ba ko ba ka faso kin ga nanaye shi da bai yake da hip hop so idan arewancin Najeriya suka rungume hip hop kamar yadda aka rungume nanaye ee kyau amma kin gani kalubalen da muke fuskanta shine idan artist din yake rap ana masa ma dan gani dan iska ne lokaci da juma yake da amma yanzu kin ga dan fara accepting din shi a dan sosai
eh to me yasa ake muku kallon hakan ko yanayin yanda kuke sa kaya
to kin gani abu din shine idan kuma kika judging book by its cover bala ki ji dadin karshen ta story din sai kin ya zama miki daban yanda suke gani kin ga komai aka ce wanda suke nanaye za a gansu sun fita da asa dan kaftan a danyi aiki a danyi waka da ubaka ba wanda suke akwai wanda suke asalin pure traditional waƙoƙin da suke akwai wani su ma fata suke sa a jiki ko kuma a daura zani ko kuma a daura wansu a kaya kin gani kamar wanda suke bori wanda suke akwai kaya da suke sa ai ba ko kowai waka yana da kayan da zaka yi kasa sai ka je ka fita yanzu ai ba za ka ce mutum yana nana ya sa kayan da mutum da ke bori waka
gaskiya ne
yawwa idan kin ga mutum da ke nana ya sa miki kayan bori ai ki ce wannan ma waka ce ne
haka ne
yawwa to kin ga ita mai pop din ta zo da nata kayan da take da shi saboda origin dinsa yadda ya fito idan kika tambaye yawwa ga yadda yake ya a ce a tambaya nana ya ina ya za a ce nana ya ita ce asalin yaren Bahaushe kuma yadda tarbiyyar da Bahaushe yake da shi da kuma kayan da yake sa shi ake amfani da ita to kin ga kuma ita hip hop din ba a Najeriya take ba ta fito ne daga kasar waje mu kuma yi muka dauka muka rungume shi kamar da nake rungume transformer ya kan yanzu muka rungume shi kuma yi muka mayar da shi abin da muka da shautari ne da zamu dinga yi idan muka yi ma baturi turanci kuma kage baturi na turanci muna turanci ai bai ba sai sa aka ce to bara amma ya tashi Hausa in gari to so idan aka danyi Hausa sai a dan tura a dan sa wata dan wakan turancin kadan da yi dun su gane cewa ba wai illiterate muke ba kin gani
let's go That's the money from Madara, Baba, I can take a tamana. That's the money, Hanyo, Yikiri, I can take a tamana. If it's a lilac from above, politician, Tamakana.
Tomada, Kaji, Lirikan. Baba, Naga, I think that happened.
Yeah, how about I? Mukasaki is almost by a mile of Baba.
That happened, Baba. Okay, then that one, I think, that was something happening. Yanzu ya kamata ni da kai mu shirye fina-finai.
Eh kwarai ko ai za a yi haka.
Waɗannan labaran da muke kuskura tantance
ne. Mu shirya film Father White House ba?
Yawwa ko kuma majalisar dokoki da yake ita take bayan tagarka.
Eh kwarai kuwa tana dabdabu ai so za a daga ba da kafa a gurin.
To baba yau labarin da zan baka labari ne na wata mace da mai gidanta da ta so ta gwada shi ta ji wai ko ainihin san da yake mata nan san ta yake sosai da ya fita je aiki baba sai ta ce bari ta gwada ta gani yau in ba ta gidan nan me zai yi
To.
Sai ta je ta dauko takarda baba ta rubuta mashi. Ta ce mashi ita dai tana rubuta mashi ne ta ce mashi ita da yanzu ba ta son shi. Ko kadan sa ba ya fita mata daga rai. In ba ta gan shi tana matakakin jinin shi in ta ga fuska. Idan ta ga fuska shi sai ta gan shi kaba wani gogombiri. In ta ga fuska shi ta ga wani gogombiri idan kai dai duddai abin da za ta faɗa ta faɗa ta ce saboda haka ita ta gaya mashi ta tafi. Ta bar gidan nan kenan. Saboda haka idan ya zo kan maye wani bata lokaci ya sake ta ya kare ne meta shi da ya sake ta ita ta kama gabanta.
To.
Shikenan ta rubuta ta rubuta ta rubuta sai ta samu inda daidai inda yake zama a falo yana
kallon
yawa inda ta san ya saba zama.
Na'am.
Sai ta aje takarda fara takarda yanda dai ta san lalle lalle zai gani.
Zai gani haka.
Ta samu wuri ta labe ta boye a bayan kujera. Amma ina take ganin ba zai ganta ba. Shikenan da mai gida ya zo zai shiga daki a hankalin shi ya kai kan takarda. Sai shikenan da ya karanta takarda da farko dai hankali shi ya tashi ashe ita bata sani ba inda ta zauna nan akwai madubin da yake iya hango ta
dan bayan kujera
yana iya hango dan jefin rigarsa bayan kujera ba hankali shi ya tashi sai ya ganta sai ya dauki waya kamar ya kira waya sai ya ce ke ai hello babe ai wannan magana nan da muke ta yi wannan addu'a yau Allah ya aka addu'an nan ai yau ta fice gidan yau daga ni sai ke ai shikenan kaza 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 haba yanzu abin da za a yi shine ki shirya zan zo in dauke ki sai mu tafi hotel mu ci abinci
to
bari yanzu ki gani in yi wanka in sake sutura in zo ki gani sai haka dai kawai ina ta magana bai san cewa ba shi ba ita ba
ta san ya hango ta ba
ta san ya hango ta ba shikenan sai ya shiga daki kamar yadda ya faɗa a cikin wayan nan da yace yana yi ya shi shirya sake riga ya fesa turare sai har zai
duk na kan kyanwa
ya fita kamar sai ya dauki yayi wani kamar ya dauki mabu din mota ya dauki hula ya sa sai kamar ya tuna sai zo ya ce kai ka gani ma bari ni ma sai ya dauki takarda wannan takarda da ta rubuta mushi sai juya bayan takardar sai rubuta yace mata ai ki bai da ki na ganki a cikin a bayan
kujera
na tafi inje ki daba ki sa ruwa ki sa mana ruwan shayi na tafi so burodi ke da ba ruwa kafin da to shikenan da ta tashi da ta da ya fita ya rufe kofa ta fita ta sa hannu aka tana ta kuka
bata duba takarda ba
ashe da ma duk abin da yake ga mata nan ƙarya yake ashe yana da wata waje kaza 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 sai tana cikin kuka kenan sai ta zo ta dauki takarda ta juye takarda sai ta ga bayan ta ga abin da ya rubuta
ta dora ruwan shayi ya je su buro shi
sai labarin ya ce baba da matan nan da ita matan da mijin wane ne ya fi tada ma ɗaya hankali
ai ya tayar mata da hankali sosai saboda shi kafin hankalin shi ya gaba tashi sosai ya hango ta kin san kuma gwada mutum ba kyau akwai wanda shi ma ya yi kokarin gwada matarsa ya gani yana da hira ne matarsa tana tsananin son sa sai aka ce ya gwada ta to daga gwadawan kenan aka ce ya kwanta dai kamar ya mutu yana kwanciya yayi ta ji shuru ta taba ta yi salati sai ta kira abokinsa ta ce ga abin da ya samu dan uwanka na ce to bari in zo in gani in ta ƙara tabbatarwa yana zuwa ya zo ya ce lallewa ne Allah sarki Allah aka yi abin to amma yanzu tsakani na da ke da ina so idan kin fita ta kaba
ni
zan aure ki ka kowa ki sa abin da ta ce wai a'a ai wani ya riga ka
na ga malama julin na daga ba da hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
baba ya koma ke
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kamar yadda muka ce wannan mawaki namu mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu ci gaba da ji karashin wannan hira
My life adventure was like an act of execution, almost a suffocation.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.